Aljanina waka.
Yanzu ne lokacin mu raba daidai ne. Ina son ku tunda ba ku so ku jagefe. Mun ji mama na ta zuba madarar lebe. Ga ƴan mata suna ta bibi a bajen gefe. Mu kange, mu bare, mu bafe ta a can gefe. Mu kange, mu bare, mu bafe ta a can gefe. In na fito babu dan kare ne.
Ai wai babu dan kare ma.
Sake ganyen amma kamare shi.
Nauyin kasa za ta lankwashe ma. You better move to the BS line if you ain't got nothing to say. Hey, I.
Say kuche guaro, bana santaro. Baby komaro, jikta bana sangwanjo.
Gadambaya, to yada ukara. Sayani sauke kaya, tengi yada na uifa. Oh no, gadambaya, to yada ukara.
Yanzu ne lokacin mu raba daidai ne. Ina son ku tunda ba ku so ku jagefe. Mun ji mama na ta zuba madarar lebe. Ga ƴan mata suna ta bibi a bajen gefe. Mu kange, mu bare, mu bafe ta a can gefe. Mu kange, mu bare, mu bafe ta a can gefe.
It's like if you ain't got nothing to say. You better move to the BS line if you ain't got nothing to say. Hey, I.
Rubber day, day, day. Baku so good, I give.